إن الحمد لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا بقوي قوات الربيع الثاني إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 10 ga watan 10 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine majalisi na 44 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu game da abin da ya shafi wato suna da kuma alkunya mun karanta cewa alkunya wani nau'i ne na karamci alkunya wani nau'i ne na girmamawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi wa sahabbansa alkunya kaman yanda yi wa sahabinsa Suhaib ar-Rumi alkunya da Abi Yahya kaman yanda yi wa sayyidina Ali radiyallahu anhu alkunya da Abi Turab haka yayi wa wani dan uwan Anas dan Malik alkunya da Abi Umair annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alkunya ga wanda ya taba haihuwa har ma wanda bai taba haihuwa ba bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya hana yin alkunya kowace iri in ba alkunyar Abil Qasim ba to game da mutun yewa a dinga masa alkunya da Abil Qasim satin da ya wuce mun tattauna maganganun malamai shin za a yi ko ba za a yi ba wasu sun tafi akan ba za a yi ba kwata-kwata wasu sun tafi akan za a yi babu wani kaidi wasu kuma sun yi tafsiri sun ce idan mutum ba sunansa Muhammad ba to ana iya masa alkunya da Abil Qasim amma ya zama sunan mutum Muhammad kuma sunan alkunyarsa Abil Qasim suka ce to wannan shine ake magana akai shi aka hana wasu kuma suka ce a'a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye ba a yin alkunya da Abil Qasim amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya babu laifi a iya yin alkunya da Abil Qasim duk da cewa babban malami Ibn Qayyim rahmatullahi alai shi kam ya tafi akan cewa yin alkunya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam an hana a lokacin yana raye hanin ya fi tsanani wasu daga cikin magabata kuma suna kyamar a yi wa mutum alkunya da Abi Isa shi ma kuma wasu malamai sun ce lamani'a babu abinda zai hana mutum a yi masa alkunya da Abi Isa an ruwaito sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu an ya ji wani daga cikin ƴaƴansa ana yi masa alkunya da Abi Isa ya doke shi ya ce kar a sake masa alkunya da Abi Isa kaman yanda ya ji ana yi wa ainihin wato المغيرة ابن شعبة الكنية دابي عيسى شيما سيدنا عمر يتي ميزي هنا رنجي مكا الكنية دابي عبد الله تندا زائي مكا الكنية دابي عبد الله أديني مكا الكنية دابي عيسى أرما يكي تواتوا النبي صلى الله عليه وسلم شيما الكنية دابي عيسى سيتي شيا النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا لفي جلجتنا da haka sai ya ci gaba da alkunya da Abi Abdullah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ambaton inibi da suna karmu, domin karmu zuciyar mumini ana kiranta da alkarmu, kamar yadda shi kansa inibi din ana kiransa da alkarmu. To sai ake ganin a siffanta zuciyar mumini da alkarmu ya fi dacewa sama da siffanta wani dan itace da alkarmu. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar da a dinga kiran sallar isha da suna al-atama, duk da cewa a tattaunawa da muka yi darasin da ya gabata ko da yaushe a dinga kiranta da atama shine ake kyama, amma wani lokaci a ce isha, wani lokaci a ce al-atama, wannan babu wani laifi a kai. Mun tattauna game da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da kiyaye furuci, abinda mutum zai fada yana da kyau ya tauna shi, ya kalle shi, ya auna shi a sikeli da ma'auni na hankali da shari'a kafin ya fada. Zinil qawla in hawalta madaha Muhammadin fafi kulli qawlin mustahilun wa ja'izun. Haka alfaza zai ke cewa ko yaban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi ka auna maganganun da zaka yi wanda zaka jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kar ka jingina abinda kaskanci ne da rage matsayin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda kar kuma ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ka cokan ka kai shi matsayin Allah subhanahu wataala. Sai ce zinil qawla auna maganarka in hawalta madaha Muhammadin, in kana kokarin ka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam fa fi kulli qawlin, domin kowace magana akwai mustahiliya akwai ja'iza. Daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyamar dukkan wasu lafuzza wanda akwai wauta a cikin su, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata kalma da akwai batsa batsa da alfashi alfashi a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyamata, kuma yana kyamatar da mu dinga amfani da ita sai dai in ya zama babin darura, ba wata kalma da tafi dacewa a ambata a wannan bigiran dan a fahimta sai an yi amfani da wannan, to babu laifi a babin darura ya amfani da ita. Amma in akwai wata kalma ta sakaye da za a faɗa kuma a gane me ake nufi, to a sakaya din ya fi a ce al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna maganganu tsirara da manyan baki. Wannan yana daga cikin abin da muka karanta a satin da ya gabata. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa minhu, na daga cikin irin waɗannan abubuwa da annabi ya karantar da mu na ladabin zance, qauluhu fadin annabi da yake cewa la taqulu ma sha Allah wa sha fulan, karkace ko kada ku ce ma sha Allah, wannan shine abinda Allah ya so, wa sha fulanun kuma wane ma ya so. Karkace ma sha Allah wa sha fulan, haka Allah ya ga dama kuma wannan shi ma ya ga dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin amfani da wannan lafazin dan akwai munana ladabi ga Allah subhanahu wataala, ka jingina wani da wawul adafi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi, a Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin Al-Adab, hadisi na 4980, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 5 shafi na 384, hadisin Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda, wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Sunan Abi Dawud. Daga karkace ma sha Allahu wa sha fulan, zai gaya mana a can gaba yayi kamata kace babu laifi kace ma sha Allahu thumma sha fulan, babu laifi. A larabci akwai bambanci tsakanin wato kai amfani da wato adafi da wawun, da kuma adafi da faun, da adafi da thumma, duk wa'annan suna daga cikin haruffan adafi. To amma akwai bambanci tsakanin yin adafi da wawun da kuma thumma, shi yasa sai dai kace ma sha Allahu,
haka Allah ya ga dama, sannan kuma haka wane ya ga dama, kaga sannan kuma kaga yana nuna wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Amma kace ma sha Allahu wa sha'a fulanu, kamar mashi'ar babu bambanci, duk iri ɗaya ce da ta Allah da wanda da ta wani abin halitta. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a janibin Allah madaukakin sarki rashin ladabi ne kace ma sha Allahu wa sha'a fulan. Wa fi ma'anahu qaul man la yatawaqqa ash-shirka ana billahi wa bika wa ana fi hasbillahi wa hasbik wa mali illa Allahu wa ant wa ana mutawakkilun ala Allahi wa alaik wa hadha min Allahi wa mink wa wallahi wa hayatik wa amsalu hadhihi al-alfaz allati yaj'alu qa'iluha al-makhluqa niddan lillahi wa hiya ashaddu man'an wa qubhan min qawlihi ma sha'a Allahu wa shi'ta. Malaike cewa wa minhu, na daga cikin irin abinda ake so kai hatara, qawlu man yatawaqqa ash-shirka, fadin wanda yake taka tsantsan, inda mutum mai hattara ne kada ya fada shirka, to bai kamata ya ce ana billahi wa bika, ni dinnan na Allah ne kuma naka, dan mai gidanka ne yana kyautata ma, sai ka ce ana billahi wa bika, sai dai ana billahi thumma bika, kana iya cewa haka, ni din na Allah ne, sannan kuma ka san ni ma ai mutumin ka ne, naka ne kai ma, sannan amma ba za ka ce ana billahi wa bika ba, ko kuma ka ce ana fi hasbillah, ni ina cikin isuwa, Allah ya isar mun kuma kai ma ka ishe ni, ana fi hasbillah, ni ina cikin isuwa daga Allah, wa hasbik kuma ina cikin masu isuwa da kai, sai dai ana fi hasbillahi thumma hasbik. Misali, ana fi hasbillahi thumma hasbik wa mali illa Allahu wa ant, wa mali banda komai sai Allah da kai, wannan shi ma kuskure ne, banda komai ko banda kowa daga Allah sai kai, wannan kuskure ne a janibin ladabi, janibin tauhidi, to ba a fadin haka, duk da wani zai ga to me dan an ce haka, a'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam har lafuzzan da ya kamata mu dinga fada, Annabi bai bar duniya ba sai da ya gaya mana dukkan wasu alfaz waɗanda suke da ba su da ma'ana mai kyau, ko kuma zai zama rashin ladabi ga Allah madaukakin sarki, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar da mu yin amfani da su. Ko kuma wa ana mutawakkilun ala Allahi wa alaik, ni kam na dogara ga Allah da kuma kai, banda kowa sai Allah sai kuma kai, wannan kuskure ne. Amma kana iya cewa ni dinnan na dogara ga Allah, sannan kuma na dogara gare ka, sannan akwai bambanci da kuma sannan, sannan thumma kenan da larabci, da wa kuma ke wawun kenan da larabci, wa hadha min Allahi wa minka, ko ka samu wata ni'ima ko wani abu ka ce to wannan daga Allah ne kuma daga gare ka, wannan duk yana daga cikin alfaz din da aka ce kaka yi amfani da shi, wa wallahi wa hayati, ko kuma ka ce na rantse da Allah kuma ina rantsewa da rayuwarka, wa wallahi na rantse da Allah wa hayatika da kuma rayuwarka, wa amsalu hadhihi alfaz, da misalan irin waɗannan lafuzza, allati yaj'alu qa'iluha, wanda mai fadin su yana kokarin ya sanya al-makhluqa, wani abin halitta, niddan lillahi, kishiya ga Allah, ila kuma shi mai fadar ba haka yake nufi ba, to duk da kila ba lalle ya zama ita ce niyyar mai fada ba, to Annabi yana ganin ba dalilin fadar hakan, tunda zaka iya kaucewa fadin hakan, mafhum? Wahiya waɗannan lafuzzan ashaddu man'an, hannun su yafi tsanani, wa qubhan, fadarsu ta fi muni, min qaulihi, sama da mutum ya ce ma sha Allahu wa shi'ita, ma'ana dan dama-dama mutum ya ce ma sha Allahu wa shi'ita, sama da ya amfani da alfaz waɗannan lafuzza da muka karanta yanzu. Fa amma idza qala, amma idan mutum ya ce ana billahi thumma bika, wa ma sha Allahu thumma shi'ita fala ba'sa. Idan mutum yace ana billahi ni na Allah ne sannan kuma naka ne, wannan sannan din da kai amfani da ita ba za a fassara ka a maimuna na ladabi ga Allah ba a cikin maganarka, saboda kai nuna akwai bambanci tsakanin Allah da kuma wanda kake magana a kansa. Daka in kai amfani da thumma babu laifi. Wa ma sha Allahu, abinda Allah ya ga dama, thumma shi'ita sannan kuma kai ma ka ga dama, wannan an ce fala ba'sa babu laifi. Kama fil hadith, kama fi hadithi thalatha, kaman yanda yazo cikin hadithin wayannan mutanen nan mutum uku, da kuturu da makaho da mai kora, kuturu makaho mai kora, sai Allah ta'ala yake nufin ya jarabe su, ya gwada su, ya auna imaninsu, dukkaninsu banda wannan tawayar da suke fama da ita, kuma suna fama da talauci. Wannan ga makanta ga talauci, wancan shi kuma ga kuturta ga talauci, wancan shi kuma ga kutur ga wato ga talauci ga kora. Sai Allah ya aiko wani mala'ika a siffar bil adama, sai ya zo wajen kuturu, suka tattauna suka yi interview. Kuturu, meye matsalar ka? Yace kuturta. Me ka fi bukata a wajen Allah? Yace ya warkar da ni daga kuturtar nan, mutane su daina guduna in na zauna a cikin su. Yace to in Allah ya maka wannan sai kuma me? Yace sannan ina bukatar jari. Jarin me kake so? Yace ni in son samu ne, ina son kiwon raƙuma. Wannan mala'ika ya shafa jikin kuturu, sai kuturu ya warke fes, duk inda suka kankandare din nan suka miƙe, duk taba-taban kuturta fes ya warke, kuturu ya zama kamar ba shi ba. Sannan sai wannan mala'ika a suffan mutum sai ya kawo taguwa mai ciki, sai ya ce to ga jari na ciwo na baka, Allah ya sa mata albarka. Sai ya tafi ya bashi, bai tsaya ko ina ba, sai gidan mai kora ya je ya sallamo shi, suka tattauna me ya damu ka? Ya ce kora, ko da yaushe da hula a kaina, saboda tsaya mutane suke mun, kuma ma ba a san zama tare da ni, me ka fi bukata? Ya ce in warke. Daga shi fa ya ce ina son jari. Jarin me? Ya ce jarin shanu. Shi ma aka shafe shi kora ta warke, aka ba shi wato saniya mai ciki, aka ce Allah ya mata albarka. Sai ya tafi wajen makaho. Malam makaho, mecece matsala? Kai ce gani, rashin ganin nan yana damuna, ina son in bude Qur'ani in karanta ba dama, ina so in dinga ganin mutane, in ga fari, in ga kore, in ga ainihin yalo, in ga kaza kaza kaloli, yanda kowa yake gani ni'imar gani, ni ma in ɗanɗana ta. Da haka ba abinda na fi so irin Allah ya dawo min da gani na. Ban da shi fa, yace ina son jari. Jarin me? Yace ni ko awaki aka bani, alhamdulillah. Da haka shi ma ya shafe shi kuturu, ido ya makaho, ido ya bude ya warke. Bayan ya warke, aka ɗauko akuya mai ciki ko tunkiya mai ciki aka bashi, aka ce Allah ya sa masa albarka. Haba wannan tun da dama jarabawa ce kuma addu'a ta mala'ika. Dukkan waɗannan mutane uku kankace mai, sai gashi sun kudance, kowanne ya tara dabbobin da shi ma bai san adadinsu ba. Cikin kankanin lokaci suka yi ta haihuwa, suka yi ta haihuwa, suka yi ta albarka. Daga baya aka ce sai Allah ya kuma dawo da wannan mala'ikan shi kuma a suffan waɗannan mutanen. Farko sai ya zo kuturu a matsayin kuturu, mi kuma shi ma cikin yanayi na ainihin bukata. Ya zo ya samu kuturu, lokacin kuturu ya riga ya sha kwana, ya zama alhajin gama, ga fadawa, ga majalisa, ga harkoki da hada-hada. Ya zo ya ce to bawan Allah, ni ka ganni mabukaci ne, sannan matafiyi ne ni, guzurina ya yanke, ban da abin da zan isa da shi zuwa inda zani sai da taimakon Allah, sannan kuma da ɗan abin da ka tallafa mun. Ina roƙonka, ina haɗa ka da Ubangijin da ya baka launi mai kyau haka, da fata mai kyau, ya baka wannan arziki, ka bani ƙwaya ɗaya tak, ta ishe ni in yi guzuri da ita zuwa inda zani. Haba kuturu sai ya fara kwane-kwane. ai kaza kaza al'amuran da yawa kasuwa ta cije yanzu bacci ake a kasuwa babu hada hada ba kaza rayuwa da tayi tsada ga nauyin iyali ga nauyin kaza ga kaza ga kaza yanzu kayan mu ma sun zo an ce an rike su custom sun kama mana kaya guri kaza yanzu mota kaza ma tana kaza sai complain da korafi sai ce ni kam kamar kai ne kuturu a wasu shekarun baya tun yace waye kuma kamar talaka ne kai da fa kuturu yace wa ka gani ai wannan dukiyar da ka gani na gaje ta ne kabiran an kabirin iyaye da kakanni mu haka muke Allah ya mana arziki tun talatale yace idan ka ce haka Allah ya maida kai yanda kake aka tafi wajen mai kora shi ma dai bai ci jarabawa ba abinda kuturu ya faɗa shi mai kora ya faɗa to wanda ya ci jarabawa cikin mutane uku nan makahu da yaje shi ma yace masa ni mabukaci ne matafiyi ne ina bukatar guzuri kuma ban da guzurin nan sai fa abinda na samu daga taimakon Allah sannan kuma da taimakon ka ina maka magiya da ubangijin da ya baka gani ya baka wannan arziki ka taimake ni da koda guda daya yace ai ba guda daya ba ka shiga cikin dabbobin nan ka debo abin da kake so gaskiya ne da ni makaho ne Allah yayi mun ainihin wato taimako ya warkar da ni kuma talaka ne ni Allah ya wadata ni da haka ba zan yi wa Allah butulci ba gaskiya ne ka shiga cikin garken nan iya in kaga wanda kake so baka dauka ba ni baka burge ni ba ban gode ba sai ya ce to ka rike dukiyarka Allah ya sa mata albarka huku uku aka yi muku jarabawa guda biyu F9 kai kuma ka ci da haka sani duk abin da kake jarabawa ce in kana kan halin wadata jarabawa ce in wata daukaka ka samu jarabawa ce ko me kake yi a jarabawa kake to mahallu shahid din mu dan kar in ce shi malam kawai ce mana ya fala ba asaka ma fi hadithis salatha to in ba mu kawo hadithis salatha ba kila wani bai san me ake nufi ba shi yasa na dauko mana kissar a gurguje to abinda aka kawo ibn al-qayyim ya kawo mana a cikin wannan kissa shine la balaga liyal yawma illa billahi thumma bika shine mahallu shahid da wannan malaika yazo wajen wayannan mutanen kowanne mutum cikin kowannansu cikin uku nan ba wanda bai amfani da wannan lafazin ba cewa la balaga liyal yawma ba ni da guzurin da zai isar da ni inda za ni a yau illa billahi sai da taimakon Allah thumma bika sannan da taimako daga gare ka to da wannan ne malamai suka gane ashe ba tunda annabi ne da kansa ya bada wannan labarin to ashe babu laifi ka ce masha Allahu thumma shi'ita ana billahi thumma bika wannan babu laifi hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin ahadithul anbiya hadithi na 3464 a cikin al-Aiman wa an-Nuzur ya kuma kawo hadisi na 6653 Imam Muslim a cikin az-Zuhd wa ar-Raqa'iq hadisi na 2964 hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wa amma al-qismu ath-thani malai ce amma game da kashi na biyu wa huwa shine an tudlaka al-alfaz adh-dhammi ai amfani da kalmomi ko lafuzzan zargi alaman laysa min ahliha ga wanda bai cancanci ai amfani da waɗannan lafuzzan na zargi a kansa ba an gane ko yawa kada ai amfani da kalmar da akwai zargi a tattare da ita kuma ayu a gaya wa wanda bai cancanci ai amfani da wannan kalmar ba a gare shi zai ba mu misali فمثل نهيه مثال wannan shine hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an sabbi dahari game da zagin zamani karka dinga wannan zamani wannan za ka faɗi kalmomi na batanci akan zamani karka yi haka annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam kar dan zamani al'amura sun zo su kirkice ka shiga cikin mawuyacin hali ka dinga aibata zamanin an gane ko wa mali zamanina aibun siwana an gane zamanin ba shi da wani aibu face mu ne aibun zamanin an gane ko nasubbu dahara muna zagin zamani muna aibata shi sai mawakin yake cewa walaysa li zamanina aibun siwana ai zamanin ba shi da matsaloli, ba shi da waɗanda suke matsala sai mu. Mu ne matsala, ba wai zamanin ba ne. Zamani ya Allah shi ne zamani. Da aka aibin nawa ne, naka ne, namu ne, nasu ne. Amma shi in ka ɗauki zamanin shi ba shi ba ne mai matsala. To sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a zagi zamani, wa qala, har yake cewa inna Allaha huwa ad-dahru, Allah shine zamani. To in ka zagi zamani, wa ka zaga kenan, kace zamani ya lalace, ashe ba kyau fadin wannan magana, kace wannan zamani, wannan zamani, karshen zamani, zamani ya lalace. To kaji Annabi ya gaya ma Allah shine zamani, da haka duk wata kalma in dai ta hada da zamani kai atara da ita, domin Allah shine zamani. Wa fihi thalathu mafasid, a cikin zagin zamani da aibata zamani akwai barna ɗaiɗai har guda uku. Ahaduha, daga cikin barnar da ke cikin aibata zamani ko zagin zamani, sabbu man laysa bi ahalin, zagin wanda bai cancanta ba. Yanzu ka zagi zamani, zamani bai cancanta a zage shi ba. Yanzu kamar ka zagi wanda ta kowace fuska bai cancanci zagi ba, zalunci kenan. Yanzu ka zagi zamani, wannan zunzurutun zalunci kenan. Me zamani ya maka bayan kai ne matsala a cikin zamanin? To da haka a cikin zagin zamani akwai zagin wanda ko kaɗan ko alama bai cancanci a zage shi ba. Abu na farko kenan. Barna ta biyu, athaniya, anna sabbahu, zagin zamani, mutadamminu lishirki, yana iya ƙunsar shirka fa. Fa innahu, domin cewa ma sabbahu, duk wanda kaji ya zagi zamani bai zage shi ba illa li dhannihi, sai shi a zatansa, annahu yadurru, zamani shike cutarwa, wayanfa'u shike amfanarwa. To in ka ɗauki zamani ba Allah bane zamani, zamanin wani abu ne daban. To sai kuma kake aibata zamani da zaginsa, yanzu kana so ka jingina matsaloli, talauci, rashin lafiya, rashin zaman lafiya, daɗi, rashin daɗi, kana jingina waɗannan ba zuwa ga Allah ba, zuwa ga zamani kenan. In an ɗauki zamanin wata halitta ce cikin halittar Allah, kenan kana nufin zamani yana da wani tasiri ne kawo mutane talauci, ba Allah bane yake kawowa. Yanzu kana nufin ka ce zamani shi ke kawo, yana da tasirin canji da juyin juya hali na ya kawo mutane sauki, ya kawo mutane alfanu, ba Allah ba. Kenan Allah ba shi ba ne addarun nafi. Kenan in ka zagi zamani, illa ta biyu ta cikin zagin zamani, ba ka zagi zamani ba sai dan wani abu da kake gani na takaici ko na bakin ciki ko na wahalar rayuwa, shi yasa kake ganin bari ka zagi zamani. To in ka zagi zamani da wannan niyyar, kamar ka ɗauka tasirin matsalolin zamani ne, ba Allah ba ne. Mafhum? Wa annahu zalimun, kamar kana ganin shi zamanin azzalimi ne. Wa ash'aru ha'ula'i fi sabbihi kathiratun jidda. Wa ash'aru ha'ula, alamomin waɗannan mutane fi sabbihi, game da zagin zamani, kathiratun jidda, suna da yawa sosai. Wa kathirun min al-juhali, da yawa daga cikin jahilai, yasrahu bila'anihi, zaka dinga jin yana bayyanar da la'anta da tsine wa zamani. Kaji mutum yana Allah ya tsine wa wannan zamanin, Allah ya tsine wa kaza, yana la'antar zamani. Wannan yana daga cikin mafsada, illa da barna da ke tattare da zagin zamani na biyu. Athalithatu, barna ta uku a ƙarƙashin zagin zamani, anna sabba, shi zagi, innama ya ka'u, ai zagi yana fadawa ne, ala fa'il hadhihi al-af'al, ga wanda yake aikata waɗannan ayyukan da kake zagin zamani a kansu. Allati, wa'annan da, lawitta ba alhaqqu fiha ahwa'ahum, da Allah mai suna alhaqqu yana biye wa soye-soyen zukatan mutane a cikin waɗannan al’amuran, la fasadatis samawati wal ardu, da sammai da ƙasa duk sun ruguje sun lalace. Shi sa kai zafin nan yayi yawa, kai zafi daka dadi, wato daka zafi, waje zafi ka rasa inda zaka saka kai ta korafi. Allah yi, saboda a cikin zafin akwai wata maslaha da kake nema. Inda da ka fara surutu sai a janye. To ai akwai abubuwan da amfanin su yana da yawa tattare da kai. In sanyi ya zo ka sa riga, ka sa wata, ka kuma ƙara wata, ka yi rawani, ka sa safaranu, amma kai wannan sanyi, kai bana ana sura sanyi, kai kai ta ƙorafi. A tattare da Allah ya san akwai maslahar ka mai yawa a cikin sanyi. Akwai abubuwa da rayuwarka tana damfare da su kuma ba sa samuwa sai da sanyi. Haka damuna, ai damuna ta yi ruwa ya yi yawa, gidaje sun rushe, kaza 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 kaza. Allah yana ji zai ta zubar da wannan ruwan saboda wata maslaha taka, wanda maslaha ta fi mafsada da kake kallo. Kenan duk sanda ka zagi zamani saboda zamani ya zo da wani abu. Na fata an gane, duk sanda ka zagi zamani saboda kana ganin zamani ya zo da wani abu, to kamar kai tsaye kana zagin wanda ya kawo waɗannan abubuwan ne. In daɗi ne, in rashin daɗi ne, in zafi ne ya yi yawa ka aibata zafi, in sanyi ne, in ruwa ne, in ko mene ne, kamar kai tsaye kana aibata mai aikata waɗannan abubuwan, wanda shi kuma Allah ƙa'idarsa yana da hikima cikin al'amuransa. Domin da Allah yana biye wa soye-soyen zukatan mutane a cikin al'amura na yau da kullum, la fasadatis samawati wal ard, to da sama ta tashi daga aiki, da babu sauran ƙasa kuma ita ma da ƙasa ta lalace. Wa idha wafaqat ahwa'ahum, amma fa da Allah ya saukar da wani abu da ya dace da abin da zuciyar mutane ke so, hamadud dahara, sai ka ji kuma suna yaban zamani. Wa athnau alaihi, kaji suna kamba mazamani, ma'ana duk sanda kuma suka abin zamani ya zo musu da wani abu da suke so, suke jin dadi a daidai wannan lokacin, sai kaji kuma suna me, suna yaban zamani. Wa min hadha qawluhu, daga cikin misalan wannan babi da muke karantawa wajen kiyaye lafuzza da kuma abubuwan da ba a so mu faɗa, qauluhu, fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace, la yaqulanna ahadukum, kada ɗayan ku ya kuskura yace, ta'isa shaytanu, shaydan ya tabe, shaydan ya halaka. Fa innahu, domin da zaka kace shaydan ya tabe ya halaka, yata'azamu, sai ya ƙara kumbura, hatta ya kuna misal albayt, yayi ta cika yana jin dadi, wato har ma zuga shi ake, wato ya halakar kenan, ta isa shaytan, a sai shi shaydan ma a she wata tsiya ne, sai ka kaman zuga shi kai in kace. Shi yasa da abu ya faru, an salin hadithin an ce a dabbar wani cikin sahabbai ana tafiya sai ta fadi, to sai ce ta isa shaytan, Allah wadaran shaytan, sai shaydan ya ji dadi ya ƙara kumbura. Okay, yanzu ya yarda cewa ni na tuntsarar da dabbar sa kenan, ashe ni ma wata tsiya ne, sai kuma ya kumbura. To shi yasa da cewa a'udhu billah, to shi korarsa ma akai. Ka duba wani fiqhu na annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai abin da kai kana ganin ka aibata shaydan, shi kuma ma zuga shi kai dadi yake ji, yana ganin ka bashi wani girma. Shi yasa annabi ya ce ko ka shiga cikin damuwa kanka ce ta isa shaytan, Allah wadaran shaydan, ma'ana ka yadda abin da ya faru haka ke Allah wadare da shaydan, ka yadda shaydan ne ya kawo abin kenan, to shi kuma yana jin dadi, ashe yana da karfin yin abu kaza kenan. Shi sa ya ta'azam, annabi ya ce sai ya ƙara girma, ya ƙara kumbura, hatta ya kuna misal albayt, ka in ya dinga girma har sai ya kai kamar girman gida. Wa yaqulu, kuma yana cewa sara'atuhu bi quwwati, na ka da shi da karfina. Kaga shi mai dokin ko mai taguwar da dokin sa ya tuntube ko wani dalili yasa ya tuntsare, ya ce ta isa shaytan, to sai shaydan ya ce na ka da shi da karfina, ashe ni ma ni din wani ne. Walakin liyaqul, manzo Allah sai dai yace, sai dai mutum in ya samu kansa cikin irin wannan, ce bismillah, kana tafiya sai kai tuntube kace bismillah, amma kana tuntube kace ta isa shaytan. Okay, shaytan ne yasa ka tuntube, sai ya ji ashe shi din wani abu ne. To amma ka ambaci sunan Allah saboda wani abu da ya faru baka ji dadi ba, kace bismillah da kai tuntube, fa innahu yatasagaru. To yanzu kuma shaytan zai dinga kankancewa, zai dinga kankancewa, ya dinga ramewa, ya dinga ramewa, ya dinga zama karami, hatta ya kona mithlal zubab, har sai ya koma kamar girman kuda. An bayyanta sai ya koma kamar girman kuda, saboda kai wani abu da yana sa ranka jingina aikin zuwa gare shi, sai kuma ka ambaci Allah kace wannan Allah shine mai kawo abu ko da rai bai so ba, da aka da sunan Allah. To shi kuma ka sa shi a cikin damuwa, sai ta rami, ta kankancewa, ta zama karami, ta baya, ta baya, har ya koma kamar kuda. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Adab, hadithi na 4972, Imam Ahmad a cikin Musnad dinsa ya kawo shi a hadithi na 59 da 71, Imam An-Nasa'i a cikin Sunan Al-Kubra a cikin Amalul Yawm wal Layla ya kawo shi a hadithi na 10,313 da 10,314. Haka Ibn Sunni ya kawo wannan hadithin a cikin Amalul Yawm wal Layla a hadithi na 509, hadithin Abil Malih daga mahaifinsa wa huwa Usama bin Umair radiyallahu anhuma wa sahahul Albani, Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan Abi Dawud. Wa fi hadithin akhar, a wani hadithin, innal abda, manzo Allah yace shi bawa, haqiqa bawa, idza la'ana ash-shaytana, idan ya la'anci shaytan, yaqulu, sai yace innaka latal'anu mul'anan. To kuma na nawa ka la'anci la'anan ne, to me kai kuma in kana tunanin ka tsine masa, to zai yace to me kuma kenan. To shi sa ga shi kawai abin da yafi tsoro daga gare ka shine ambaton Allah. Zikiri ne yake ragaraga da shaytan, ambaton Allah shine yake raunana karfin shaytan. Amma duk wasu kalmomi dan ka ji haushi, ka fusata, ka fada a kansa, shi wannan ƙara masa credit kake yi. An gane ko? Da haka da manzo Allah ce da zarar bawa ya la'anci shaytan, yace to kuma na nawa ka tsine wasilan ne, to me kenan. An gane ko? Wama jurhun bi mayyitin ilamu kenan. Dan ka ji wa gawa rauni mai kai, me za ta ji? An fahimta ko? Ibn al-Qayyim malaiki cewa lam ajidhu fi ma indi min masadir, yace wannan hadithin cikin masadir, littafan da nake da su na masadir, ban samu makomar wannan hadithin ba cikin littafan da nake da su. To a gurguje dai dazina dan duba naga an tambayi Ad-Darqutni a cikin Al-Ilal na 1938 shafi kenan. To an tambayi Ad-Darqutni sai ya rinjaye da cewa wannan maganar mauqufiya ce akan Abi Huraira, mauqufiya ce akan Abi Huraira, ma'ana wannan magana ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam take ba, maganar Abi Huraira ce cewa shaydan in ka tsine masa sai ya ce to ai ka tsine wa tsinan ne dama. Wa hadha qawlu wa hakadha qawl, haka ma fadin akhzallahu ash-shaytan, Allah ya wulakanta shaytan, wa qabbaha Allahu ash-shaytana, ko kace Allah ya muzanta shaytan, fa inna dhalika kulluhu, wannan kullahu, duk wannan kalmomin da lafuzan kai amfani da su, yufrihuhu, shi farin ciki kake sa shi. In zaka nema, in ma za gara ka saurari Annabi ya gaya ma, in kana so ka ba shaytan haushi ga abin da zaka faɗa, amma in aka kyale ka da azancinka da kalmomin ka kai wani abu ko kana ji baka ji dadi ba, kace Allah wa wadaran shaytan, ko Allah ya tsine wa shaytan, shi faranta masa kake. Wa yaqulu, bari ma kaji in kai amfani da waɗannan kalmomin, wai sai shaytan ya ce alimabnu adama anni niltuhu bi quwwati, ashe dan adam ya san ni din ba dama ne, na jin masa da ƙarfi na, na same shi da na harba, na dace na samu tun daga shi yana ta babbatu, yana ta harbin iska, yana ta zage-zage. To kaji shi ashe zagi ma shi kamar taki kake ƙara masa kenan ko. Wa zalika ma yu'inuhu, kuma wannan na daga cikin abin da ke taimakawa shedan ala igwa'ihi akan halakar da mutane da yake yi, ya jefa maka kalmomi irin wa'annan wanda shi taki ne a gare shi, kai kuma kai ta fada kana ganin ka zagi shedan, ka aibata shedan, ka yi wa shedan fata-fata. Abinda zai yi wa shedan fata-fata shine ambaton Allah zikiri. Da haka in ka ji wani abu na shedan, Allah ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun, sai ce fasta'id billah, ka ce a'udhu billahi minash shaitani. Wannan sai ka ji sai kamar ka buga wa shedan kusa inci tara, ka haka yake ji. Shi yasa an ce da zarar an fara kiran sallah, in ya arce ya dinga gudu yana tusa har sai ya je gurin da ya daina jin kiran sallah, sannan sai ya dawo. Ai shi zikiri ne baya so, ambaton Allah ne bai so. Amma dan kalmomi na tsinuwa na la'anta na waye dan kana yi masa shi, wannan baya damansa. Fa arshada annabi sallallahu alaihi wasallam man massahu shay'un minash shaitan, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da duk wanda wani abu na shaitan ya shafe shi, ma'ana idan shaitan ya shafe shi, an yadhkurallaha, ya ambaci Allah, wa yadhkura ismahu, ya ambaci sunan Allah, wa yasta'idha billahi minhu, ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki, minhu daga ainihin wato shaitan, fa inna dhalika anfa'u lahu, wannan shi sai yafi wa mutum amfani, ba zagi ko la'anta ko tsinuwa ba. Wa aghyadhu lish-shaytan, kuma wannan sai yafi kona wa shaitan rai, sai yafi bakanta ma shaitan. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم, yana daga cikin haka hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, an yaqula ar-rajulu, mutun yace khabuthat nafsi, zuciyata ta lalace. Kalmar khabutha din annabi yace karka jingina wa kanka kai, kuma amfani da kalmar khabutha, walakin yaqul, sai dai in mutum ma zai faɗi wannan zuciyarsa ta gurɓata, zuciyarsa ta lalace, to ya ce laqisat nafsi, duk da cewa wa ma'anahuma wahidun, ma'anar duk iri ɗaya ce, khabuthat nafsi, laqisat nafsi, duk ma'anar iri ɗaya ce, amma annabi baya so kai amfani da kalmar khabuthat din, gara kai amfani da kalmar laqisat nafsi, duk da cewa an tashi ma'ana da khabuthat da laqisat din ma'ana ɗaya ce. Amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hallafuzza yana koya mana wanda ya kamata mu yi amfani da su, ai gathat nafsi wa sa'a khuluquha, ma'ana zuciyata ta lalace, dabi'unta sun gurbata. Fakariha lahum lafdhal khubusi, sai manzon Allah ya kyamatar wa al'umma yin amfani da kalmar al-khubus, lima fihi min al-qubhi wash-shana'a, saboda abin da ke cikin wannan kalma na kazanta da muni. Wa minhu nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an qauli alqa'il ba'da fawatil amr, kaman yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum bayan wani al'amari ya kubce masa, ya je interview aka ce ai an tashi, ya je kasuwa ko ya je sayan wani abu aka ce yanzu ne ya kare, ya je neman wani abu aka ce yanzu me shi ya tashi, ma'ana duk sanda wani al'amari ya kubce wa mutum, to galibi akwai wata kalma da mutane suke amfani da ita, annabi ya hana, shine law anni fa'altu kaza wa kaza, ai da na je da wuri da na samu ka ka bata mana lokaci, shi yasa nake ta cewa mu je yanzu, gashi kaga sun tashi, ba dan da ka fito da wuri mun je da yanzu mun samu, da wuri muka je da yanzu mun shiga, da kaza da kaza. To wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ladabin zance ya hana mu wani abu ya riga ya kubuce, ka ce da na je da wuri da ba dan kaza ba da kaza za a yi, annabi ya hana mu yin amfani da wannan kalma. Abu ya riga ya kubuce, ya za kai ka riske shi, shine abu tunani kawai, tsayawa ka dinga ba dan kaza ba, ba shi da wani fa'ida. in wata damuwa ce kake ka fada cikin ta sakamakon rasa wani abu da ya kubuce maka, ya za ka yi ka kubuta daga damuwar ko ka rage yawan damuwar? Shine kawai abin da ya kamata hankalin kai koma kai. Yanzu dai kai misin, to ya za ka yi ka sake samu nan gaba? Shine abin da ya kamata. Amma ka dinga ka bata mana lokaci ba dan kai ba, ba dan an yi kaza ba, da yanzu abu an wuce gurin, da yanzu ka ba a yin haka. Yanzu abin ya riga ya wuce, to kar a koma kuma ana blaming din da kaza da ba kaza ba. Wa qala yace innaha tabtahu amal ash-shaytan, manzo Allah yace domin wannan laudin tana bude kofofin shedan, tana bude kai ayyukan shedan. Da ka ce da ba dan ba, shedan zai fara aiki kenan. Da kana cewa lau da ba dan, to shedan tsayawa zai saurara, ya san yana da rabo, yana da nasibi a cikin wannan magana taka. Da haka da kayi amfani da ba dan ba, to ka bude aiki daga cikin ayyukan shedan. Wa arshadahu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da al'ummasa ila ma huwa anfa'u minha, zuwa ga abin da yafi wannan kalmar amfani. Wa huwa an yaqula, shine yace qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Ka ina ma wannan kalmar za ta shiga cikin jikinmu? Kana zuwa aka ce an tashi, kace qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Kana zuwa kaga baka samu ba ka rasa, kace qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Abun baka so ya same ka ba, sai kuma yazo ya same ka, kace qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Haka Allah ya kaddara abin da ya ga dama yake aikatawa. Wannan ya fi ka dinga da mun je da wuri da kaza kaza kaza, an je da wurin ma in Allah bai kaddara ba, ba za a samu ba. Tunda ba a samu ba, ma asabaka lam yakun li yukhdi'ak wa ma akhdaka fa lam yakun li yusibak. Duk abin da yake marar kyau ba ka so ya same ka, kai duk dabaru da hikimomin kai ya same ka, sai ya same ka. Allah annabi ya ce a gaya ma haka yake a rubutun a Allah kaddara ka, bai kasance zai kuskure ma ba. To tunda kai iya yanda zaka ka kubce kai ya same ka, sai kuma ya same ka, kace qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Wani amfani kake so, ka bi dukkan wasu hanyoyi da sabubban da zaka iya samun wannan abu, sai kuma kai misin baka samu ba, kar ka koma blaming din wani abu daban, kace qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Shikenan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma kenan, maimakon da ba dan kaza ba da kaza, yanzu da wani zancen ake ba wannan ba, da mun yi kaza lokaci kaza, ai da bamu samu kanmu cikin kaza 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 ba, a'a tunda yanzu an riga an tsinci kai a cikin abu kaza da kaza din, to kawai akwai menene way out, shine tunani. Amma a zauna a ta musu, ai kaga da ba dan kaza kaza ba, yanzu lokaci kaza da ya faru, da mun yi kaza da mun yi kaza, za mu tsinci kanmu a hali kaza, za mu shiga kaza, yanzu wannan khabaru kana kenan, past tense kenan, ya zama fi'ili madhi wannan magana taka. Me ya kamata? Sai ai focusing din matsalar da aka shiga, ko ka shiga ko muka shiga, ya zamu yi mafita? Daya, in ba zai iya yiwuwa mu fita ba gaba daya, ya zamu yi mu rage mata kaifi? Shine abin da zamu karanta. Wannan hadithi Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Al-Qadar, hadithi na 2664, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 2 shafi na 366, hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Wa zalika li anna qawla, abin da yasa aka ce kar ka bata wa kanka lokaci da cewa da kaza da ba kaza ba. La'anna qawluhu, domin fadin mutum law kuntu fa'altu kaza, da na aikata abu kaza fa, lam yaput ni ma fata ni, da abin da ya kubce mun nan da bai kubce mun ba, aw lam aqa fi ma waqa'tu fihi, ko da ban fada halin nan da nake cikin sa ba. Kalamun, wannan duk zancen fa zance ne, la yujidi alaihi fa'idatan, ba wani amfani da zai masa. Ai da nayi kaza, da yanzu wani abu wani zancen ake ba wannan ba, to baka yi ba ai, me yasa baka yi ba? Ba laifinka bane, kai kokarin ka yin haka Allah ya kaddara, sai ka ce qadarullah wa ma sha'a fa'ala, ko qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. An gane ko? To wannan shine nayi ta kauce-kauce, nayi ta kwana-kwana, nayi kaza-kaza-kaza, wannan duk ba shi bane. Yanzu abin ya faru, to faɗin cewa da ba dan da nayi kaza da abu kaza bai same ni ba, wannan ba shi da wata fa'ida. Fa innahu ghayru mustaqbilin limastadbara, domin ba zai iya dawo da abin da ya riga ya shige ba. Kuma mutum zai iya dawo da bara bana. Shine ma'ana fa innahu, wannan surutan duk da mutum yake ghayru mustaqbilin limastadbara, ba zai iya dawo da bara bana ba. Wa ghayru mustaqilin atharata, kuma ba zai iya warware tuntuban da ya riga ya ba. An riga an yi tuntuban. Ghayru mustaqilin atharatahu bilaw, ba zai iya warware tuntuban da ya yi ba da kalmar da ba dan ba. Wa fi dhimniha, a cikin kunshinta, annal amra, shi al'amari, law kana kama qaddarahu fi nafsihi, da a ce al'amari yana kasancewa ne kaman yanda na kaddara a cikin zuciyata, kaman yanda kake kaddarawa a zuciyarka, la kana ghayra ma qadahu Allah, to da abinda Allah ya hukunta sai a dinga abinda Allah ya hukunta ya zama ba shine zai dinga faruwa ba kenan. Da hukuncin Allah ba shi da fa'ida, indai abinda na kaddara ko ka kaddara shi ke faruwa. Shine law kana ma qaddarahu fi nafsi, da a ce abinda mutum ya kaddara a cikin zuciyarsa, lakana ghayra ma, da al'amarin haka zai zama, to da lakana ghayra ma qadahu Allah, da sai zaman to sabanin abinda Allah ya hukunta kenan. Yanzu Allah ya hukunta ba aka samu ba, ya za ka yi ka samu. Allah ya hukunta abu kaza zai same ka, ya za ka iya kauce masa. Wa wuqu'u khilafal muqaddar muhal, wa wuqu'u khilafal muqaddari muhalun, faruwar sabanin kaddararka wani abu ne da ba zai yiwu ba. Afkuwar sabanin abin da Allah ya kaddara maka, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Allah ya kaddara kaza zai same ka, sabanin abin da Allah ya kaddara ya faru, Allah bai taɓa yin haka ba. Allah gafarta malam fa, kaddararka kake ci ba yanda kai ya. Shi yasa daga cikin rukunan imani guda shida aka ce ka yi imani da kaddara, ba lalle ta zo ba yanda kake so ba. Wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, shi tunda ya kaddara haka ya kaddaro, to haka za ka karba. Rashin karbar kuma yana daga cikin rashin imani da kaddara. Faqad tadammana kalamuhu kadiban wa jahlan wa muhalan, kuma idan har mutum baya faɗin haka Allah ya kaddara, yana ganin ai ba da ba dan kaza ba da kaza, to wannan zancen nasa ya kunshi ƙarya da jahilci da abin da ba zai yiwu ba. Wa in salima min at-takdhibi bil qadari, koda mutum ya kubuta daga ƙarya ta kaddara, lam yaslam, to ba zai kubuta ba min mu'aradatihi, ba zai kubuta ba daga bujire wa kaddara bilau da faɗin da ba dan ba. Na ba ta gane, to sai mu tashi fahimta kila abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.